Wannan shine karo na biyu da rashin IS a yankin Sahara ke daukar alhakin munanan halin da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin Niger kusan 200 a ƙasa da wata guda akan iyakar ƙasar da Mali. Kamar yadda abin yawa kana a washe garin harin barikin Inates, a wannan karan ma kungiyar ta'addancin ta yi amfani da kafafen sada zumunta don yada bayanan abubuwan da suka faru a barikin Shinagodar a ranar Alhamis 9 ga watan Janairu. To kowace irin fasara za a yi wa wannan ikilali? Tambayar kenan da na yi wa Alkasim Abdurrahman, wani ne sharhi akan sha'anin tsaro.
In ka diba makamman da aka yi aiki da su na kasashen nan ne na Mali da na Burkina, irin wanda aka yi aiki da su ne a Inates, da su ne aka yi aiki a Shinagodar. Kinan babu wani mamaki a ce sun dauki nauyin kai harin, kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula wadda tana da yanki, tana da ƙasa, tana da al'umma, kuma cikin bangaren Burkina da bangaren Mali su riga sun samu yankuna wanda suke hannunsu. Abinda ya saura su hada shi ne bangaren jamhuriyar Niger, kuma gurinsu shi ne har su kai gabar teku. Babbar barazana ita ce ƙasar Cote d'Ivoire da ƙasar Ghana.
Sanarwar kungiyar wace aka yada hada da wasu hotunan da ake dangantawa da halin Shinagodar ta ce mayakan reshen IS a yankin Sahara sun yi nasarar kashe sojoji 114. Alkalman da ke cin karo da waɗanda gwamnatin Nijar ta bayar a washe garin faruwar wannan al'amari.
Irin yanda su kungiyoyin nan na jihadi ko na ta'addanci suka kurdo cikin kahohi na sada zumunta, social media, inda suke sakin labaru na ƙarya saboda rikita ko kawo rudani cikin al'ummomin ƙasashe. Wannan abubuwan suna faruwa kwarai, kuma sun yi tasiri, kuma jahilcin al'ummomin yana taimakawa kan haka.
Rashin IS a yankin Sahara a ƙarƙashin jagorancin Adnan Abu Walid al-Sahrawi ya samu gindin zama ne a arewacin Mali, abinda ya baiwa shugabannin kungiyar damar samun magoya baya daga cikin al'umma sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen hukumomi, inji Abdu Alhaji Idi na kungiyar rajin kare demokradiyya ta FSCN.
Da ka san ba shi da yawa, to yanzu sun yi yawa, kuma yanzu har sun huto sun bar iyaka da Mali da Algeria, sun komo na wajen. Tun da ka san ƙasar Algeria kamar ta kare kanta ne, suna da wuyar sa kai cikin ƙasar Algeria, sai dai su tai ƙasar Mali. Daga ƙasar Mali yanzu su riƙa sare-sare ke wajen ƙasar Niger, wajen ƙasar Burkina, amma dai Mali suka samu gurin zama.
A wani abin da ke zama bakon al'amari, wasu rokokin da ba a san ta inda aka harbo su ba sun fada a jiya da asuba a ƙauyen Kongo da ke gabacin birnin Yamai, kuma a cewar wasu bayanai abin na da nasaba da ayyukan ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.